من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu fara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon haduwa cikin wannan masallaci na Juma'a mai albarka insha Allah kamar yadda muka saba haduwa duk rana ta talata don karanta littafi na rijal wa nisa haula rasul sallallahu alaihi wa sallam da ikon Allah kamar yadda muka ambata sati da ya gabata rana ita yau da ikon Allah bisa ga bukatar takarda da aka turo za mu gabatar da tunatarwa ne akan kuwa di Taliban su wane ne 'yan Taliban yau da ikon Allah muna watan Sha'ban shekara ta 1427 hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina idan zan tuna daidai wa daida da ikon Allah yau muna 19 ga wata tayyib jazakumullahu khaira bila giga da aka buƙaci a gabatar da muhadara akan wannan maudu'i na amsa cikin gaggawa ne saboda kyautata zato zuwa ga jama'ar da suka buƙaci a yi tunatarwa akan wannan al'amari din babban abin da ya fara zuwa cikin tunanina zai iya yiwuwa na yi kuskuren tunani shine ƴan uwa ahli sunna da suka buƙata shine mutanen Taliban da suka rayuwa Afghanistan Allah ya jarrabi ahli sunna da dama a duniya da ƙaunarsu Allah ya zayyana mutane da dama da ikon Allah mutunta su da musu fatan alkhairi saboda alamomin alkhairi da ake gani tare da su baya ga wannan kuma a wani janibi sai aka samu wasu jama'a daga cikin kafirai Western World ba su da target a duniya sai bata su a idan ƴan uwansu musulmai hatta ma a idan kafiran ta bangaren jingina musu abin da ba su aikata ba baya ga wannan a wani janibi hatta cikin mu ahli sunna musamman matasa saboda Allah ya jarrabe mu a Najeriya da tsabar sha'awar harkan gwagwarmaya sai ya zama wani da sunan Taliban sai a ja hankalinsa zuwa ga sabon Allah ko aqida ma ta cikaru da aqidar sunna shi ya dauka haka Taliban din Afghanistan suke rayuwa wani kuma saboda tarihi da ake bayarwa nasu a cikin media da wasu ababe na an musu sharri sai kai su da extended baya ma ambatan su da alkhairi sai sharri to wadannan ababe shi ne rayuwar da muka samu kanmu a ciki ba ga wannan kadai ba hasa cikin ƴan uwanmu almajirai duk da muna yi wa taliban kyakkyawan zato akwai wanda idan ka ce taliban sun yi kuskure yana kayan riddani wannan kuma haka ya zama an yi ta'annufi an yi ainihin tafriqi kenan cikin abu ƴan adam ne muna musu fatan alkhairi ina kyakkyawan zaton jama'ar da ke taliban sun fi ni imani ba kusa ba hadha huwa ma ahsibuhum wallahu hasibuhum wala uzakki ala allahi ahada wa ma zalika yan adam ne sai dai muna musu fatan alkhairi da kuma shirata alkhairi baya ga wannan da ikon Allah wajen fadan abin da ya sauka na tarihin su zai taimaka gare ni da gare ku a cikin fatan alkhairi da muke musu mu iya ganewa shin idan abin da aka ce kaza haka suke to hakan suke idan aka zo maka da wata sikira da take sabanin sunna da sunan su haka suke din ko kuma an kwaikwayi sunan ne yanzu idan George Bush bai kalmar shahada ba sai ya ce shi musulmi ne zaka amince da musuluncin sa ai ya sha fada zuwa cewa su za su gyara duniya wa ma azalika la nusaddiquhu fi qawlihi ba za mu gaskata ne a cikin maganar da yayi ba kula ga wannan duk wanda ke intisabi zuwa ga Taliban ni ne ko kai wajibi ne san rayuwarsu da tarihin su ingantacce wanda da ikon Allah sai sa in ma fatan alkhairi muke musu ko muke ga akwai ababen kwaikwayo sai mu yi kwaikwayo ala ilmin wa yaqinin Allah ya sa mu wani lafiya magana akan harka ta gogormaya a matsayina na almajiri tsawon lokaci ina da sha'awa akan wannan musamman cikin dalibai on our campuses don abu ne da yake da alaka da academic research kai studying wata harka ta gogormaya ka duba fawaid da ke ciki ina so kurakure yaya za a gyara su in the future time al'amari ne da yake is a pure academic al'amari so duk wanda ke da alaka da al'amari na dalibta yana sha'awan yin research kan waɗannan ababe din mawdu'ina taliban na samu kaina cikin tunatarwa akan sa abadin tunatar da ƴan uwa dalibai don kalubalen ya fi shafan ƴan uwanmu almajirai ahlus sunna musamman wanda ma suke karatun zamani wannan yasa a lokaci da dama muka yi kokarin binciken tarihi mai inganci in bukata da kama mu gabatar zuwa ga ƴan uwa kuma mu kira darussan da ke cikin rayuwarsu shekara biyar da ta wuce na gabatar da lecture na farko akan Taliban a University of Maiduguri title din shine The Taliban Movement, a Challenge to MSS in Nigeria. Bayan shekara hudu da kadan da suka wuce na gabatar da the same lecture a College of Legal and Islamic Studies a nan Bauchi a garin Misau. Bayan nan kusan shekara hudu da suka wuce kuma the same lecture with similar approach na gabatar a VOM, Veterinary Research Institute na Lambo, National Veterinary Research Institute. So waɗannan member bil misal kenan duk hikima din shine waɗanne darussa ne masu amfani gare ni da gare ka mu san rayuwar ta alkhairi har ma wannan zai taimaka mu musu addu'an alkhairi wannan kuma zai taimaka koda wani makiyin su ya bata su da ikon Allah daga cikin western world mu gane cewa sharri ne ba haka suke ba don yin difa'i akan mutumin kirki wajibi ne in ma a cikin ɗan wanda suke nasaba kansu ga musulunci wani ya bata su ko ya dauko wata fikira sabanin tasu yace su ne idan ka san ingantaccen tarihin su zai baka iko da ikon Allah ka daidaita akan hanyar adalci cikin magana da su wa ma azalika muna musu fatan alkhairi shaidan alkhairi amma ba mu asumai bane Allah ya gafarta musu kurakuran su ayyukan su na kware Allah ya karba magabata na kware sukan bawa tarihin bayan Allah tarihin gwagwarmaya muhimmanci kamar yadda Imam Abu Hanifa rahimahullahi ke faɗa cewa hayatul rijal ahabbu ilaina min kathirin min masailil fiqh karanta rayuwar mazaje tun daga sahabbai radiyallahu anhum tabi'ai atba'u tabi'in alqurun almufaddala zuwa zamanin da muke rayuwa da ikon Allah duk inda wannan miji yake karanta rayuwarsa za ka ga akwai alkhairai da dama da kake koya na darasi in kaga kuskuren sa sai kaga alkhairan sun je rinjaye kuskuren sai ka masa addu'ar alkhairi ka kuma roki Allah ya gafarta masa kula ga wannan mawdu'in magana su wane ne ƴan Taliban in nace ƴan Taliban ina nufin Taliban ta gaskiya da suka rayu a ƙasar Afghanistan don kokarin sauwaka wa kaina gabatar da muhadara din mawdu'in zan bi shi a din state guda bakwai ne na farko mu yi magana akan da ikon Allah the location and configuration of Afghanistan na biyu da ikon Allah mu yi magana akan post communist era na uku da ikon Allah sai mu yi magana akan what brought about the Taliban na hudu sai mu yi magana akan the emergence of the Taliban na biyar da ikon Allah mu yi magana akan the structure of the Taliban particularly with respect to their aims and objectives and their moral character na shida mu yi magana akan the Taliban after 11 September 2001 Christian era the last but not the least mu yi magana akan conclusion Allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon yin dan shi ya kuma gafarta mana kurakuran mu na farko akan location na ita Afghanistan da kuma irin jama'ar da ke rayuwa a cikin ta kasar Afghanistan a cikin wannan kasa ne bayan Allah da muke musu fatan alkhairi ɗan Taliban suka rayu wanda tana cikin South Central Asia ne kasashen Central Asia ta ɓangaren kudu kasar ba ta da tsayanin girma irin kasashen da muka shaida gani. Kasa ce da bata wuce Texas ba gaba daya na USA, bai wuce shine size of the country din ba. In ana kokarin bayanin land din su ana samun su akan ce approximately is around 652,225 km². Wannan shine averagely girman land din kasar. Wato kilometer square shine 6,652,225. Wannan shine girman kasar a bangaren size. Baya ga wannan, kasashen da suke iyaka da ita ta bangaren gabar da ikon Allah maso kudu tana iyaka da Pakistan a matsayin border. Ba ma wata kasa da ke iyaka da Afghanistan a bangare mai yawa da girma irin kasar Pakistan. Shi yasa lokacin da ake bukatan yaƙansu an fara neman support din yan Pakistan ne. Sai a janibi na biyu da ikon Allah suna iyaka da USSR wato Russia kenan. Suna iyaka da Russia ta bangaren ainihin arewa da kasar. Shine mafi girman border na biyu bayan iyaka da Pakistan. A wajen iyaka da Russia akwai kasashen da ake ga an ciro su daga Russia ko kuma sun samu yanci ko suna neman yanci daga Russia, suna iyaka da ainihin Afghanistan, irin kasashen su Tajikistan, Uzbekistan da makamantansu. Sannan suna da ɗan ƙaramin street da yake connecting Afghanistan da China. Ɗan ƙyar ƙaramar hanya, wannan ba buda sai mai gina ba, just ɗan ƙaramin street ne between da yake ƙoƙarin linking Afghanistan and China. To da nan su ne mafiya yawa ƙasashe da ake gani sun kewaye ƙasar Afghanistan. A zahiri mafiya yawa ƙasashen da ke iyaka da su ƙasashe ne na musulmai. In nace na musulmai, musulmai su ne majority. Irin idan ka ɗauki ƙasar Pakistan, ƙasa ce wanda musulmai su ne majority, su suka fi yawa. Uzbekistan, Tajikistan da makamantansu. Kasa ta kafirai da ke iyaka da su sune USSR. Baya ga wannan, kasar Pakistan mafiya yawa jama'ar da ke rayuwa a cikinta da ikon Allah musulmai ne. Waɗanda suke ba musulmai ba a kasar adadinsu bai kai 1% ba, they are just 0.5% ne. Kawai 0.5% ne cikin ɗari. 0.5% shine adadin kafiran da ke kasar. Amma 99.5% na kasar musulmai ne. A ɓangaren aƙida kashi 80 cikin ɗari jama'a ne da ke intisabi zuwa ga sunna. Kashi kusan 18 ko wani adadi ne kamar ga haka suna intisabi zuwa ga shi'a. ‘Yan kaɗan daga cikin jama'a akan samu masu addinin gargajiya. Kasan na da tarihi wanda yake mai tsawo, ba zai iya mu kawo tarihin duka ba. An yi mulki a ƙasar shekara 50, 70, 80 tsayin, mafiya yawan mulkin da aka kasar mulki ne na monarchy. Na sarauta, wani ya yi mulki ya rasu ɗan sai gada, wani ya yi ya rasu ɗan sai gada, wannan shine mafiya yawan mulkin da ya dominatin ƙasar a ainihin few decades ko kuma na century idan ka koma tarihi. A wannan haka aka yi ta rayuwa a ƙasar, mafiya yawa jama'ar ƙasar mutane ne masu rayuwa mai sauƙi. Mafiya yawa jama'ar ƙasar talakawa ne da ba su da wadata. Sana'o'insu bai wuce aikin ƙodago, aiki na gwamnati, noma ba, da kuma kiwon dabbobi. In fact, mafiya yawa abinda Allah ya musu baiwa da shi shine noma da kiwo. Kasar ta zauna a cikin wannan hali har lokacin da aka tura mulki na monarchy, wato mulki na sarauta. A daidai wannan lokacin, it was around 1978 Christian era. Idan kai lissafi za ka ga kusan shekara 32 gabata kenan. A wannan lokaci abin da aka tura wannan mulki sai zama kasar ta samu kanta cikin wani rikici. An yi yunkurin tura mulkin amma kuma sai sabbaba wani irin tashin hankali. To the extent that sai kafirai suka fara yunkurin shigowa kasar su yi dominating kasar Afghanistan. Saboda a kodayaushe kuke addini, kuke nutsuwa, kuke bautawa Allah, kuke karantar da addinin Allah, abokanan gabanmu kafirai, musamman a sahun gaba USA, United States of America, wannan iya tayar musu hankali. A kodayaushe suka yi kokari su ɗanyi likimo, suna ga ina za su samu daman launching attack a kanku. In a yanzu kana ga su suke cewa su super powers ne, a da wanda ake gani super powers su ne USSR. Wannan su suke gani a matsayin super powers. Sai suka samu dama tun da yanzu kasa tashi hankali da sunan kokarin promoting peace, kokarin tabbatar da zaman lafiya, sai suka shigo kasar Afghanistan. Wannan shigo wanda suka yi sai suna supporting bangare daya, suna kuma yakar bangare daya. yau kaddara Allah ya kawo jarrabawa a Najeriya bainal muslimina wal kuffar suwa kake da manzo fara zuwa kasan nan Amerika idan suka zo shin za su karfafa musulmai ne ko kafirai to da ma haka suke su yi lakamo shi yasa kaidar musulunci ba kwa gaggawa yin abu sai kun yi istidadin sa wannan shine addinin Allah to a lokacin sai zama mutanen USSR sai suka shigo kasar sun shigo daidai around 1979 Christian era shekara 1979 din kai lissafi za ka kusan shekara 25 da suka gabata ko na dare ne kama da haka da suka shigo kasar a daidai wannan lokacin kasar ta samu kanta a cikin wani irin tashin hankali USSR na shigowa a matsayin su na kafirai Russia Soviet sai musulman zuwa gaske yanzu da aka zo ai ba musulunci aka zo taimaka ba an zo karya addinin Allah ne akai aka yi su da suka ce ba za su fita ba a lokacin su ake gani a zahiri madiyan technology wise sun fi kowace kasa karfi a duniya sai suka shigo kasar Afghanistan wadannan taraka suka ce su fita za mu iya magance matsalar mu tsakanin mu musulmai suka ce a'a tun da rikici ya faru dole su sai sun shigo sun yi participating a ciki suna shigowa a daidai wannan lokaci da ikon Allah mai ke faruwa wannan shi ya kawo mu kan gaba akan karkashin conclusion gabar farko zuwa gaba na biyu suna shigowa sai zama musulmai da dama gari kaza lungu kaza province kaza sai suka fara tafi ba za mu amince da kafirin nan su shigo ba to yawanci ba ka gane hadin kai musulmai sai musifa ta tunkare su dake cinye kowa da kowa to sai ga akwai at-ta'awun wal ulfa bainal muslimin amma ana da zaman lafiya to kuma sai ga musifar tsakaninsu take aukuwa shi yasa daman hadin kan musulmai mafi yayawa idan musifa ta tunkare su an fi gani ne musa bani da dama da za a ce ba fata ake ba la tatamannaw liqa al-adu idan aka ce USA ta zo da miyan yakan mu musulmai anan to za a ga ababe da dama an manta to sai a tunkari babbar abokiyar gaba in an gama da ita to kuma sai a dawo a ci gaba da gida to Allah ya sa na gidan ma a daina a hada kai ayo addini aiki me ke faruwa a daidai wannan lokaci da ikon Allah sai zama Russia suka ce ba za su fita ba suka fara kawo tankunan yaki manya-manyan tankunan yaki jiragen sama ana kokarin ajiye su akan border ana bukata a zo ai dominating kasar su yi imposing wanda suke so akan mulki dan daman strategy ne na duk kasar kafirai ta fi karfi a duniya ya zama duk wata kasa sun dora wani wanda suke so akan mulki shi yasa muke ta addu'a Allah ya gaggawan gusar da musta 00 Allah ya kawo mana musulmi na kware mai jin tsoron Allah kun gane wa ake nufi ko me bakin jaba na'am me ke faruwa a daidai wannan lokaci da ikon Allah suna shigowa su waɗannan kafirai kasar sai aka samu mujahidin da dama wane bangare kaza suke wane bangare kaza suke wane suna intisabi zuwa ga jam'iyya kaza wane suna intisabi zuwa ga sheikh wane sai kowa ya koma gefe da shi da dalibansa da irin jama'ar da ke da tunanin nasa yayin ra'ayi su ba da gudumawa individually and collectively don kokarin yakan abokanan gaban nan sai aka samu wasu mujahidin group guda hudu masu karfi na farko shine ainihin jama'a ta Professor Burhanuddin Rabbani da ake kiranta Al-Jam'iyyatul Islamiyya wanda a bangaren istidadi da makami da yawa a lokacin su suka fi kowane jama'a yawa da kuma shiri sai na biyu da suke bin bayan su akwai jama'ar Injiniya Kalbuddin Hikimatayar su kuma sune Al-Hizbul Islami su kuma sune na biyu a karfi da istidadi ya tanadi bayan na farko sai na uku da ikon Allah aka samu jama'ar Abdurrabbir Rasul As-Sayyad su kuma sune Jam'iyyatul Tahaddi Al-Islamiyya na hudu aka samu mutanen Abdurrashid Dostum sune Jam'iyyatul Tahaddi Al-Qawmiyya guda ukun farko mafi yawa sun gina harkar gwagwarmayar su ne akan addini ko da an samu kuskure na fahimta ko na aqida su manufar su addini suke wa difa'i sharri suke tunkurewa addini amma jama'ar ai Abdurrashid Dostum sune Jam'iyyatul Tahaddi Al-Qawmiyya su target din su ba shine su kare musulunci ba su yan kaumiya ne nationalist an taba garin mu an taba kasar mu ij'al alladhina kafaru fi qulubikum al-hamiyata hamiyatal jahiliya rajulun yaqatilu hamiyatan kana kamar yadda hadisi Bukhari da Muslim ya bayyana to su jama'a da suka shiga wannan umbrella karkashin tuta din da mu su bangaranci ne ba addini ba amma ukun farko suna intisabi ne zuwa ga addini tare da cewa a cikin su akwai wanda suke ba su kar hakikalin fahimtar sunna amma dai suna nasaba sunan su zuwa ga addini wannan shine a lokacin da ikon Allah wadannan mujahidin group akwai taimakekeniya tsakanin su da karfin addinin Allah da isti'dadi da imani da addinin Allah da irin baiwar da ilimi da Allah ya ba su shekara 10 akai ana yaki tsakanin USSR da Afghanistan to the extent that duk karfin USSR duk karfin Soviet suna gagara yin komai ga waɗannan mutanen da ikon Allah talakawa ne ba su da wani yawa ba su da wani ba masu Allah ya ba su nasara mutanen USSR duk hikimar da za su yi abu ya gagara mutanen Afghanistan waɗanda ake ga sun rasu a wannan yaki minal muslimina akwai sama da mutum miliyan 1,400 shi yasa idan ka je ƙasar Afghanistan ba su da wani museum ba su da wani gidan zoo ko kuma wani game reserve da za a kai ka kai kallo sai dai a riga kai ka kabarruka da makabarta na shahidai ana nuna maka kawai shine abin da ake karɓan bako da shi so da haka mafiya yawa kabarruka suna neman su gidajen mutane yawa shi yasa in kana tsoron mutuwa ma kar ka samu hanyar Afghanistan kwata kwata don sai ka je ka samu kanka bari kake kwana ma gaba daya cikin kasuwa sai ga kabarruka ne gefen kasuwa kabarruka ne saboda gabanin ma wannan yakin taman a bayan ma sun samu kansu irin waɗannan jarrabawa din shi yasa ya zama daga kaje karban bako sai a nuna masa kawai ainihin grace na mataya waɗanda ake musu fatan sun yi shahada Allah ya karɓi musulman a matsayin shahidai kawai sai a kai kana kallon kabarrukansu ana zagawa da kai kana gani shi yasa duk wanda ya visiting kasar zai ce the first abun da ya fara gani ya samu kansa in a terrible and horrible situation shine kawai ka je baka an karba sai ga ko ina ka zaga kabari kake gani a kasar a lokacin da tun an fara 1979 Christian era to around 1989 Christian era around 10 years waɗannan bayin Allah ba su gajiya ba ba su haƙura ba sun ci gaba da neman taimakon Allah suna tunkaran waɗannan kafirai da suka shigo kasar suka ce sai sun yaƙe su a lokacin USSR makamanta yana nema ya kare tantalin arzikin ya ja da baya sai ka ga yanzu ya dace a hakura da yakin amma ba a yi nasara ba me ya dace su yi idan suka yi withdrawing kawai simply za a ce sun yi tsoro idan suka fita za a ce sun yi tsoro saboda me ya dace su yi su dan samu wani strategy da za su janye amma in sun janye ba za a gane sun janye ba ko kuma ya zama su aka roƙa su janye ba su suka ce za su janye ba wanda ake yi wa fatan cewa shi ne ya ci ba da contribution to jihadin Afghanistan from 1979 to 1989 Christian era bawan Allah ɗaya ne shi ne malamin kusan duk wani ɗan harkan gwagwarmaya a cikin wannan ƙarni ba haza huwa ma nasibu wallahu hasibu huwa narzuki ala llahi ahada shi ne ad-dassur ash-shaykh al-mujahid abdullahi yusuf azzam rahimahullahu ta'ala wa ghafara llahu la wa kassara llahu lana amsalahu wa qaddasa llahu ruhahu wa taqabbalahu min ash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafika wanda shine hatta kafare western world time magazine lokacin da aka shi 1989 suka ce abdullahi yusuf azzam is the reviver of jihad in the 20th century bawan Allah ne da asalin sa dan Palestine ne ya tashi ya tafi a kasar Palestine yayi karatu na diploma agriculture ya wuce kasar Misra kasar Misra lokacin da ake cikin zalunci ake zaluntar musulmai a haka yaje kasar yayi first degree yayi magister yayi doctora akan Islamic jurisprudence a tsananin lokacin ma da ake kafirci a kasar Misra a lokacin da shi wannan kasa haka yaje Jami'atul Azhar yayi karatu har PhD daga nan kuma da ikon Allah ya tafi jami'a a Saudi yana karantarwa wanda mutum ne da ke da kyakkyawan alaka da Sheikh bin Bas ghafara Allahu la wa qaddasa Allahu ruhahu da su Sheikh Talban dan Auda su Sheikh Tafar Al-Hawali ina da ɗan rasail na takaddun da rubuta wanda bin Bas ke ta'aliki ko kaga Talban dan Auda yayi ta'aliki ko Tafar Al-Hawali tare da wasu ma a cikin su ya girme su amma da ikon Allah yana kokarin mika abin da ya rubuta zuwa gare su su yi kokarin karanta su ba shawari ko su yi ta'aliki da ya dace a daidai lokacin yana wajen shekara 60 da 'yan kai matasan da suke bin sa a kasar Afghanistan ba sa iya juriya su bi shi yana iya fitowa daga gabar na kasar yayi yamma daga kudu yayi arewa akan doki sai dauki matasa 'yan 20 years shekara 20-30 yana shekara 60 da 'yan kai idan yayi yamma kasar sai ya kure ya je duba me ke faruwa a can me kafiri suke yi ya dawo akan doki fakiyan kasar sai ajiye ku matasan shekara 30 kun gaji idan ya ajiye ku sai kuma ya sake yin gabar sai dauki wasu ya je gabar in ya gama gabar ya ga me ke faruwa yayi shiri a can ya ba da oda sai ya dawo fakiyan kasar ya sake tsayawa ya ajiye kun gaji sai ya sake yin kudu hatta irin su Usama bin Laden hasidahullah a wannan lokaci ba sa iya bin Abdullah Azzam rahimahullah sai dai kawai in sun dan taba karan sai ya ajiye sai ya ce to ku huta bari a ji a dawo yana shekara 60 din kai haka ita coordinating din su wanda har a lokacin da ake yakin yana karantarwa a Islamabad University ta kasar Pakistan yana part time har ma ya resign bayan an gama yakin ya dawo kasar Pakistan duk da dai ba kasar musulunci bane amma musulmai ne majority wa ma azalika iya karantarwa a kasar cikin wannan tarihi na wannan bawan Allah da ikon Allah da aka zo aka cigaba da wannan harka ta gugurmaya wanda hatta wanda ba su da intisabi ga aqidar Shi'a sunna suke na Shi'a suna da istirabi da mutuntawa zuwa ga Shaykh Abdullahi Azzam rahimahullah saboda sun san gudumar wanda mutum ne da bai so ya garabuwa tsakanin al'umma bai so ya gagaba hasada kiyayya tsakanin musulmai duk abin da ke faruwa na sabani tsakanin ahlus sunna da ake yaki shi yake kokarin sulhu tsakanin su da roshe su ga yanzu dole su fita kuma in sun fita za a ce sun ji tsoro sai suka yi walwayo kwaya daya sai suka tura takarda kasar Saudi Arabia suna ga ai musulmi babu kasar da yake respecting irin ina Saudiya kuma har a yanzu haka ne nan ne alqiblan mu kuma nan ne asalin baladul iman muna da ikirani ga wannan wuri babu kokonto a kai kuma har a yanzu kana neman ilimi na aqidar sunna ta tattan ilimi to karanta takardun malaman Saudiya Allah ya gafarta muku cikin su sai USA zarto tuwa takarda zuwa ga Saudiya cewa muna so a taimaka ku kira waɗannan mutanen mujahidin din nan guda hudu su Burhanuddin Rabbani su Kalbuddin Hikmatyar su Abdurrabbir Rasul da makamantan su mu zo mu yi zama a maso mu ta takarda cewa ba za su saki shiga cikin internet affairs namu ba ba za su sake ba idan sun yi wannan to za mu fita a kasar su ai daman talakawa Afghanistan ba su shiga harkar kasar ita sun kawo sarki mai sauki da cikin sauki za a yi istifaki a kansa sai suka tura wannan zuwa ga Saudiya Saudiya sai ta kira meeting a lokacin Mulla Umar hafizahullah yana matashi da yake shekara 20 da kadan ba an fara yake shekarar sa 18 ne ba kawai da yana cikin yara ne da suke jin waɗanda ake yaki da su kawai ana dan bi ana rufawa a lokacin sai aka kira wannan mitin meni al-Qur'an al-Jihad na Sheikh Musa al-Qarni da ya gabatar a cikin masallacin Quba dan dalibai masallacin Quba ne a nan Madina yace aka kira wannan mitin yake cewa babu wani mutumin da ya wannan gwagwarmaya din kokari irin Abdullah Azzam rahimahullah bayan an kira mitin su Burhanuddin Rabbani suka tafi kasar Saudi Arabia su Hikmatyar suka tafi aka nemi su Abdullah Azzam ga kafiran USSR ga musulmai sun zo ko musulmi ai daman shi bai neman tashin hankali sai dai in ka taba shi ne kuma idan shari'a ta ce a mutu to sai dauke ka ku tafi barzakhu baya fargaban wannan matukar shari'a ta ce ku je barzakhu to baya fargaban yaji a daidai wannan lokaci suka je suka zauna fa in janahu lisalmi fajlah laha wa tawakkal ala Allah aka zauna mutane ne suka ce to ku rubuta takarda na cewa ba za ku sake shiga harkar mu ba in kun yi kun yi sainin za mu fita a kasar Burhanuddin Rabbani shi ya fara magana da ya mike sai ya ce sai mu rubuta takarda mun ba ku suka ce eh takarda eh ko falle da ya isa ya ce khama da khaltum afghanistan biduni waraka takhrijuna minha biduni waraka yadda kuka fita a ciki kuka shigo kasar afghanistan ba katin gayyata ba goron gayyata ba invitation card kowane iri to in sai mun ba da fallan takarda wallahi ba za ku tabbata ku tabbata sai dai ya kare a dina ba za mu ba ku falle dai ba za mu baro ba da su ga abin ba zai yi ba suka roki kasar Saudi Arabia sai da sa baki haka sai waɗannan matasa su yi hakuri su Burhanuddin Rabbani to ko da yake Burhanuddin Rabbani ya tsufa haka sai to ku janye Abdullahi Azzam rahimahullah mafiya yawan malaman Saudi Arabia na da ishtirami gare su Sheikh bin Baz su Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kin ka dauki takardun sa in defense of the muslim land za ka ga yana da ihtirami tun a mukaddima zuwa ga bin Baz rahimahullah shi yayi ta'aliki kan rubutun da yake na harkan gwagwarmaya idan malam bin Baz yake a rubuta in yake a cire a cire kuna ga wannan suka dawo kasar waɗannan mutanen Russia babu takardar sallama suka fita Saudiya dai sun ce wa musulmai to shi kenan duk kuturu ku rabu da su shi kenan sai ko ba suka tattara nasu da su suka fita sauran tankuna da suke Kabul da suke Mazaru Sharif suke wajen Kandahar Burhanuddin Rabbani yace wannan fa ganima ne wannan ko ba za mu ba ba wanda suke kan boda ku dauka amma wanda yake ciki wannan ai man taraka bati suddan fa huwa jahilun aw majnun kujjan wanga yake dan go wannan bayan Allah suka fita suna fita a kasar sai ko matsala ta uku tsakanin su yanzu tsakanin al-jamiyatul islamiyya al-hizbul islami jami'atul tahdi al-qawmiyya jami'atul tahdi al-islamiyya
har ma wadanda suke shiru sai na saba ne faru kowa da shugabanci shin burhanu garrabani ne ko injiniya qalbuddin hikmatiyar ko abdurrabbir rasul as-sayyad ko shekhu hin abdullahi azam rahimahullah abdullahi azam rahimahullah ke tayi shi ba da kafar bane kawai yazo ne ya taimaka amma dai kokarin su ai sulhu ne a kafar wannan bai shafe shi ba sai kuma abin da ake ciki wannan shi ya samu post communist era ana koran USSR sai kuma yakin ya dawo tsakanin su musulmai da suke intisabi zuwa ga addini makaman da ake yakan Russia tankunan yaki da kwace a hannunsu yanzu kuma sai ya zama Muhammadu ke tunkarin Abdullahi da shi Abdullahi da tunkarin Abdurrahman Abdurrahman da tunkarin Ibrahim don daman hikimar kafari suna da kokari in suka shigo cikin ku suna da policy na farrit tasut divide and rule ku raba al'umma sai ku iya mulkan su yadda kuke so in kun wanzar da gaba tsakanin su to sai suka waye gari babu abun da ake tsakanin waɗannan mujahidin din sai kashe juna sai halakar da juna sai halartar da jinin juna sai yakar juna dukkan makamin da suke yaki da shi akan USSR har ma wanda suka kwace sai da suna launching din attack akan junan su yanzu sai wannan yayin da kasa ta zama in anarchy do you understand what we mean by anarchy shine kasar da gaba ɗaya babu shugabanci babu law and order babu shugaba babu wanda zai ce ayi ayi babu wanda zai ce a bari a bari kowa inda ya sa gabanin yake yin abin da yake so sai kasar ta zama in anarchy ba wani mutum ɗaya da zai magana ma a saurari kowa harkar sa yake yi to the extent that rashin shugabanci ya sa fa yadda muke da dattawa yanzu a nan irin Imam Ibrahim Idris Sadrullah damuwa ya dame mu mu dauko zafin kai mu zo gaban su mu gaya musu sai mana a'a ba haka za a yi ba kaza za a yi suka waye gari musulman kasar ba su da wannan gatan a lokacin hatta mulkin sarauta ce anguwar ku akwai mai anguwa a garin ku akwai sarki a kasar ku akwai sarki ba su da wannan completely the whole country was in anarchy babu wata alaka tsakanin wani da wani kowa inda yasa gaba haka yake yi babu wani rajida ɗaya da ke hada mutane biyu ko uku da sunan suna ƙarƙashin the same umbrella na shugabanci babu ofishin aiki ba inda zaka je wata kasuwa sai akwai doka ko wani shugaban kasuwan da ke iya cewa kuyi ku bari ku bari kowa cinki babu wani sarki babu wani gwamna babu wani malami shugaba kawai da zai ce ayi ayi a bari a bari babu wanda ake ragarwa a wannan hali sai akai matakin da hatta kafiran Russia sai suka fara aiki da wannan dama suna ƙara shigowa kasashen da su da kuma irin jama'a da suka tarbiyyantar akan manufar kansu Mulla Muhammad Umar Amirul Mu'minin hafizahullahu ta'ala iya zaune a kasar Afghanistan a garin su na Kandahar iya cikin ta'alin din littafi na al-hidaya babban littafi a masaba ta Hanafiya din daman kasar yawanci Hanafiya suke kan masaba sai ake sa masa irin labarin cafa ga abin da yake faruwa a cikin ma Kandahar da bayan garin Kandahar kamar ga ce yanzu zaka bar Bauchi ka kama hanyar nan Jos in ka wuce Zaranga hotel ko kuma ka kama hanyar Gulbin ka je wajen Dinkil ko kama hanyar Maiduguri ka waje wajen Kari Estate an samu labarin cewa a wannan wuri akwai check post na mutanen USSR Russia sun zo sun kakkafa tantuna sun zauna a wurin idan ka zo wuciya da matar ka sai a kwace matar ka kuma rabu da ita kenan in kai sa'a a koma gefe da ita a yi zare da sai kowa ya gama bayan kwana ɗaya ko biyu amma duka ba kayar ka in sun ga ta musu sosai to sai a ce ka tafi abinka wanda yake na bayan garin Kandahar mutanen USSR da suke wurin shi wannan komandan kafuran sunansa Allah ya sa wa kansa ka taba jin kafirci irin wannan a duniya sunan da ya sa wa kansa yace shi Allah ne sakatarensa da shi yake cikin check post in ya ga masu wucewa ya kawo man labari sunansa manzon Allah in ji su wannan fa a garin su Mulla Muhammad Umar Hafizahullah aka masa labari babu wani shugabanci ba komai babu wanda ake ragarwa ba sarki ba wani gwamna babu wani malamin addini tsayayye yace to ba dama mutum yana cewa shi kansa Allah ne mu bashi wannan ba zai yi ba yace to zamu tashi yanzu daga mun ka to zamu tashi zamu je mu bi kowa mu masa nasiha in ta uzuri in bai gyara ba sai mu tsaye da shari'ar da Allah ya tsara kansa gurgurdan irin laifinsa suka je suka samu wannan check post din suka samu the same case suka bude musu wuta waɗannan jama'a suka watsi mai barin duniya ya bar duniya a cikin su daga nan suka dawo gida suna jin mutane ƙauyuka ƙauyuka lunguna lunguna suna ga musu cewa fafa babu dama a zauna cewa babu tsari kwata kwata babu addini babu alaka ba ƴan wantaka mu kai matakin da kowa yana cewa shi Allah ne wane ya koma gefe ce shi Allah ne musulmi ya dauki makami ya yi musulmi wane daga bindiga ya harbi dan uwansa mai sallah yace wannan ba zai ba suka ci gaba da kokarin yin wannan a time da suka fara zuwa wannan check post din yana karantar da dalibai ne na School of Islamic Sciences dake Kandahar a daidai lokacin wanda suka kai wa harin wanda yace shi Allah ne wai a yadda suke riyawa shine gwamnan Kandahar wa ma'a zalika waɗannan yaran ba su bar karatu a School of Islamic Sciences ba za su je su yi aiki su yi nasiha in ya wuce nasiha su dauki mataki da shari'a ta tiya dauka amma babu daya cikin su da aka tiya bar karatu yan Kandahar ne su 18 suka yi forming the Co-Taliban group su je su yi nasiha su yi gaisuwa nasiha suna gargadi ana cikin wannan hali kawai gargadi suke sun dai koru wanda yake cewa sun dai harkar da jama'a suke cewa su Allah ne da wanda yake cewa shi manzon Allah ne akwai kafircin da a duniya ya kai dan adam ya ce shi Allah ne ya ce sakataren sa manzon Allah ne suka zo su a daidai lokacin suka ci gaba da nasiha zuwa da sauran ƴan uwansu musulmai hatta da tawa suka amince da cewa wajibi ne a tashi ayi nasiha kan irin waɗannan barna adadin su ya kai mutane 313 daga daidai lokacin suka ce to za mu fara fita garuruwa muna gargadi muna jan hankali muna nasiha har Allah ya kawo canji mutane 313 shine adadin sahabban da suka je yakin Badar and it was exactly the same number taliban suka fara fita suna nasiha zuwa ga jama'a me ke faruwa a wannan lokaci da ikon Allah in sun je sun yi sai su dawo fa makarantun su aka suke karatu a Kandahar ne da makamantansu bayan sun kai 313 a daidai lokacin wannan shine gaba na uku what brought about the taliban wannan daga maganar mulla umar radiyallahu magana fara har da tawa suka ce daidai ne aka fara magana aka kai 18 aka je 313 on first al muharram 1415 shekara 1421 kenan ko 1415 shekara 1412 kenan wanda ya daidai da 24 June 1994 Christian era a wannan rana aka zayyana sunan taliban sunan su tahariku islamiyyati taliban ranar 1 ga al-muharram shekara ta 1415 suka ce sunan kenan hijimar wannan shine ba dama ka iya gane waye na kawai ba naka ba ga mutanen al-jam'iyyatul islamiyya ga al-hizbul islami kashe juna suke su abin da ya kawo su ayi kokarin reconciling ayi sulhu tsakanin musulmai su daina kashe juna tare kuma da azu ayi tunanin yaya zai ayi establishing shugabanci na al'umma a tabbatar da khilafa a bayan ƙasa a tabbatar da shari'ar Allah ake bi wannan kuma shine wajibi da mataki ɗin kowane musulmi ala manhaji salaf a daidai wannan lokaci da ikon Allah first al muharram 1415 da suka sa nan suna sai suka ce ba za a je ko ina ba gabanin mu yi komai bari mu nemi malamai sai suka nemi duk wani malamin sunna da yake kasar duk wani malamin sunna da ke kasar sai aka gayyato su wanda ma suka samu a canjin taron malami 1300 suka zo taron duk wanda yake ahalin sunna ne to an kai invitation don ba a addini babu masu ilimi jagorori wanda suka san biyu suka san yau ko mu matasa muka ce kawai mu za mu yi addini wallahi ladin in ba da ta ba za mu iya ba wanda muke gani dattawa irin su imam wani lokaci suke mana a'a ba za a yi ba a'a za a yi to hakan alkhairi ne a ran da aka rasa wannan kuma sai a shiga cikin halakan an yi wasa shi yasa ibnu mas'ud yake cewa ash-shababu shu'batun min al-junud in aka bar matasa da komai to suna da bangaren hauka tare da su sai suka tara malamai wanda suke attending akwai malami 1300 duba littafin the race of the taliban sannan bayan wannan ka duba kuma who are the taliban na dan uwa Dr. Salisu Shehu baya ga wannan ka duba cikin risala ta azzam rahimahullah wanda ba shi ya rubuta ba amma atansa aka rubuta malami 1300 suka zo suka ba da shawarin yaya za a yi me ya dace a yi kuma me za a tsara wannan shine gaba ta gaba the emergence of the taliban daga nan taliban suka yi emergence malami 1300 ne masu ba su fatawa wanda suka amince da cewa dace a yi kaza 1300 me dalili saboda duk abin da za a yi wajibi ne sai da masu ilimi annabi Allah ya ce la tajtama ummati ala dalala babu dama al'umma ta yi ijma'i kan bata da aka zo wannan taro da ikon Allah aka zauna mulla Umar bai gabatar da kansa ba ko bai aka ce gashi nan waɗannan mujahidin gurbin wajibi ne tun da yanzu sun fahimci cewa kashe juna da suke kuskure ne wajibi mu haɗa kan mu waje ɗaya wanda za mu masa nasiha ya gyara wanda ba zai gyara ba to wajibi ne mu duba abin da shari'a ta ce ai akan sa sai ayi a daidai wannan lokaci mujahidun group din nan su al-hizbul islami su al-jamiyatul islamiyya jamiyatul tahaddi al-islamiyya da al-qawmiyya daga jin taliban sun tsaya sun gaishe malami 300 kuma most of them 80% daga kasar ahlus sunna ne kuma taliban sun gina su akan manufar sunna ne kana iya samun yawanci akan samu wasu daga cikin su da kurakurai na aqida karan a cikin su ko kaga an zargi wasu da matsalan wahdatul wujuh ko wahdatul wujuh a babin aqida ko kuma suna nasaba kansu zuwa ga wani bangare na India wasu sirat da ke wurin babban abin da yake sake samu wannan kuskure a kasar shine tun da suka tashi ba san koyo ba sai yaki karatu ma na addini ba kowa ya samu dama ya karanta abin da yake izuli a Qur'ani ba shi yasa Sheikh Abdullahi Yusuf Azam rahimahullah time da yake gayyatar mutane su je taimaka musu yaki da Russia cewa yake in ma ba za ka yi hakuri ka zama sabar ainihin halafiya ba karka zo wajen su duk yadda ka zo taimakon su in dai baka respecting masabar halafiya to ba sa bukatar taimakon ka kama waɗannan koda an samu dan observation ɗaya biyu akan fahimta na aqida ba dukan su bane ana ga bai wuce kashi 5 ko 10 cikin 100 ba amma kashi 90 cikin 100 suna kan tatacciyar aqida sunna ne hada huwa ma nasibu ma nasibuhum wa la nazati ala allahi ahada a daidai wannan lokaci da aka zo shi ya kawo duk emergence of the taliban malamai 1300 suka zo su suka zauna suka tsara komai suka amince da cewa yanzu a bar wa masu wannan harkar sunan su na taliban tahariku islamiyyati taliban kalmar taliban yaran kasan ne ma'anan taliban sune taliban da ke karatu kaga istimilatu tullab ala rasi talibun in ka je kuma wajen mutanen pakistan sai su ce ma'anan taliban shine mutumin da yake talibun fil madrasa sai ce huwa talib sai ce taliban kenan to haka kalma ce kawai da take da asali ne yaran su ne amma tana da alaka da kalmar larabci a wajen furtawa da ma'ana a daidai wannan lokaci da aka yi wannan meeting din mujahidun group da dama a wannan lokaci sai suka jikin su fara mutuwa su al-jamiyatul islamiyya su al-hizbul islami a daidai wannan lokacin da aka kira taron malaman suka ce yanzu mun amince da ku aka sa sunan taliban da manufofin su sunan kamar da ake iya defining ana cewa it's a group of students that was established around 1415 after Hijra in order to establish peace, unity, law and order by following the do's and don'ts ordained by Sharia in order to establish a pious ummah and to reorient people to submit to the sovereignty of their creator Allah wannan shine asalin definition nasu suka yi kokarin zayyana majalis guda biyu da aka yi meeting din malamai 300 da kuma sauran jama'a da suka dace aka gayyace su aka ce to yanzu ku zabar waye shugaban musulmai malami 300 suka zabi shugaba sannan suka zayyana yaya za a yi a wurin unanimously babu kace na ce dukkan taron suka amince da wanda ya cancanta jagorance su shine amirul mu'minin mulla muhammad umar hafizahullahu ta'ala a daidai lokacin iya tatakan kunya shekara 30 na kada suka sai yayi amma malaman 300 suka ce to muna bin ka duk abin da za a yi sai aka yi majalisi biyu akwai majalisu shurar ulama akwai majalisu shurar wizara akwai ulama consultative council akwai ministers consultative council sai aka yi council guda biyu mulla umar an zayyana shine amirul mu'minina ulama consultative council shine majalisin malamai headquarters nasu shine Kandahar su kuma ministers consultative council headquarters shine Kabul wancan na Kandahar headquarters malamai ministers headquarters suna Kabul suka ce sun amince da mulla umar ne saboda sun duba sharuɗa babu wanda ya kwatanta suka sharuɗa duk cikin su irin mulla umar mutum ne mai tsananin kwatanta bin Allah hadha huwa ma nasibu wallahu hasibuhu mutum ne mai tsananin ilimi na addinin Allah mutum ne mai taka tsantsan da duniya mutum ne mai damuwa da maslahar al'umma mutum ne mai jarinta mutum ne mai respecting duk dattawan da suke wurin da fahimtar su da ilimin su suka duba suka ce shi ya dace hatta yakin da aka yi na roshe yana yaro mulla umar a yakin da aka yi da bindiga aka harbe shi a ido a cikin idonsa na hagu bindiga ta shiga tafasa idon idonsa bindiga ta shiga tafasa likita yazo shi yayi tritin din sa yace daina yin alwala ya rika yin taimama din da sallah mulla Umar idan yazo alwala sai ya wanke fuskar da ruwa in an ce me yasa ai likita ce kai taimama sai ce ya amince da taimama amma yana ga harbin bindiga ido da kai taimama ba shi yana ga bindiga a cikin ido ta fashe ga ta fasa amma duk da haka yana ga bai kai ai taimama ba yau in ka samu wani kura mata rubi su kace an ce dina sallah sai dina suka duba a lokacin ba irin jarinta da bai ba a lokacin suka zo da ikon Allah aka ba su shugabanci Allah yana kawo su 7 October 1996 Christian era shekara nawa kenan shekara biyu daga bayyanar su a shekara biyu kadai suka yi capturing suka kama kashi 90 da kadan na kasar yana karkashin su duk karfin mutanen Burhanuddin Rabbani kai professor da kuma engineer kalbuddin hikimatiyar su Abdurrashid Dostum su Abdurrashid Abdurraddin Rasul Asayyad duk waɗannan jama'ar kowa ya rusa ya gagara komai babu wani abu da suke nufi addinin Allah ne suka zo da aims and objectives kamar haka na farko to unify Muslims na biyu to establish leadership for the Muslim umma na farko a samu haɗin kai kinga ne haka shakashi ake na biyu a samu shugabanci na musulmai yanzu da suka zo suka yi kokarin tabbatuwa bayan shekara biyu zuwa 98 duk kace jama'a da ake tsaya sai aka waye gari saura kawai masu nasaba kan zuwa ga Northern Alliance ne su kuma suna rike da bai kai 10% na kasar ba amma duk sauran mujahidin group kowa ya tsaya hatta wasu sun yi gudu exile sun tafi neighboring country sun zauna saboda mai dalili ba za su yi addinin Allah ba sun kai ba abin da suke sai kace juna daukar bindiga suna harbin juna waɗannan matasan da kuma taliban da da babu wani abin da ke wanzuwa tsakanin musulmai na gaba ko kiyaya kowa iya daukar dan uwansa abokin juna ne aka samu kwanciyar hankali kowa ya koma harkarsa mai kasuwa na kasuwa mai karatu iya makaranta mai noma yana gona baya ga wannan daga cikin manufofinsu akwai kuma to restore or rather to regain their position in OIC suna yunkurin sake maintaining kujerarsu a OIC bayan waɗannan ababe kuma suna buƙatar establishing Islamic legal system daga ƙasar zuwa duk inda Allah ya kai su ba nan za su tsaya ba waɗannan aims and objectives din ahadab manufofi a kansu da ikon Allah suka gino mulla Umar iya jagoranci wannan bawan Allah an ba shi jagoranci har zuwa lokacin da abun da ya faru ya faru da ya kawo jarrabawa a ƙasar mulla Muhammad Umar Hafidahullah ingantaccen tarihi har a lokacin bai mallaki mota da zai shugaba a duniya shi ne shugaban kasar gaba daya bai mallaki gidan da zai zauna ba ɗakin mulla Umar da aka ɗauko hotonsa bayan shigowar kafirai kasar after 11 September wallahi abin katifa ta ɗan makaranta na sakandare ta cikin da yake kwanciya kyau tasirin kuɗin da yake kwanciya babu wani abu sai takardun addini da yar taburma da yan rawanin sa kwaya biyu a gefe da wasu yan rigunan sa guda biyu haka a jiye shine kawai ɗakin shugaban kasar gaba ɗaya ko occasion ake na taro duba littafi na the life of Musab bin Umair of Makka Abdullahi Azam of Palestine and Mulla Umar of Afghanistan duba wannan littafi tarihi ne ingantacce taro ake yana karɓan baki kek aka bashi ya ci kek din har ya ɗauka sai ya fashe da kuka ya ajiye aka ce me yasa yace ba zai iya cin wannan kek ba sai mafi kaskanci da talauci a kasar Afghanistan ya ci wannan kek din in dai a kasar Afghanistan ko wanda ba zai iya cin wannan kek ba to shi ya hakuri ya ci har sai randa kowa zai iya mallakar wannan kek din a lokacin da suka yi establishing shari'a legal system around 1996 Christian era waɗannan Northern Alliance sun zama 'yan kaɗan sauran mujahidin group da ke kashe juna kowa ya haƙura suka gyara makarantu kamfanonin suka bi suke gyarawa wuraren da aka lalata suka gyaggyara waɗanda suke kawai cikin taliban su ne ɗaliban Islamic Sciences na Kandahar da ɗaliban Kabul University da kuma wanda suke Peshawar border da Pakistan duka ɗalibai ne har a time da aka samu a kuma cewa su Allah ne a cikin su babu wanda ya bar karatu za su je su yi wa addinin Allah aiki su dawo su gaba da karatu wannan shi ne tarihinsu a cikin su babu wanda yake haya Islam haramun ne kawai yadda suka dora kansu kenan akan harkar addini bayan wannan lokaci suna establishing gwamnati mulla Umar shine shugaba an tabbatar da wannan sai kuma suka nemi alaka da kasashen duniya duk duniya a lokacin duk duniya kasashe uku ne suka amince da Taliban a matsayin gwamnati na farko al-mamlakatul arabiyyatus saudiyya Saudi Arabia su ne na farko na biyu Pakistan na uku UAE United Arab Emirates wannan kasashe uku su suka yi recognizing Taliban a matsayin gwamnati amma sauran kasashen kafirai USA sai suka ce wannan gwamnatin ƴan adawa ne har a lokacin ba su amince da kowa ne shugaba ba in dole sai musulmi to wannan sami da shine Burhanuddin Rabbani amma Mulla Umar wannan fashin shugabanci yayi tare da Mulla Umar yana kuka aka kila sashi ya jagoranci al'umma suka shiga da harkoki da alaka da kasashe guda ukun nan suna shigowa kasar abinda suke zuwa abinda suka saba addini sai a gusar da shi babban abin da yake damun su a kasar da ya saba addini sune gumakan Buddha akwai wasu manya-manyan gumaka na Buddha masu tarihi na farkon tsawon gunkin tsawonsa kadai mita 32 ne tsawon gunkin mita 132 ne 32 meters ne wannan gunkin shekararsa 1800 yana tsinci ake bautawa yadda zaka dashi ka tafi Saudi Arabia aikin haji ko umura mai addinin Buddha zai tafi wajen gunkin ne shine makkarsa ko hajjinsa ko umuransa a cikin aqidarsa da kafirci gunki na biyu tsawonsa kadai 53 meters ne shekararsa 1500 Mulla Umar na hawa yace waɗannan gumaka sune matsalan farko a kasar nan don kafare suna ta shigowa kasar don ziyara kuma daman tun asali mutanen Afghanistan ba su da neman tsokara sai dai ana taka tsantsan da su a rayuwa kowa yana tsoro amma ba su neman tsokara don shi yasa ake gaya musu da ban asali forbidden land ake gaya musu a tarihi wai haramtacciyar kasa saboda ko ziyara zaka je baka shirya baka iya zuwa kasar ziyara su daman sai ka shirya tukun na shiga kasashen duniya kafirai suka ce ko nawa suke bukata na kuɗi za a ba su wannan gumaka a bar su kada a rusa a bar su kada a rusa Mulla Umar yace muna shiga birnin Kabul abin da na farko rusawa ne dalili yace majalisu shura ulama su bada fatawa suka zauna malamai 1000 kai masu shugabanci bangare na research kala malamai 7 karkashin kowa zaka samu akwai kusan mutum 100 zuwa 200 suka bada bara suka ce manzon Allah yana shiga Makka da ya fito Makka me na farko rusa gumaka 360 ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa zaka mu a fahimtar muna roƙon Allah ya kai mu randa hatta kudin da ke aljihu za ki rahoto a jiki don taswiri kwata-kwata babu buƙatar sa duniya sai dai a darura amma hatta wannan baka da kaulin malami sai a duniya da yake halal ne sai dai kawai darura to Allah ya sadda mu a cikin wannan mu kai matakin da kubi ma mun fi karfin taswiri ba ma buƙatar taswiri a jiki a addinin mu taswiri ko hoton sahabi ne ai ba addini bane a jiyewa saboda hatta wannan Allah ya kai mu da wannan Gregorian date kalendar arna da ke bikin kudi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa lakin shubbiha lahum na an kashe Isa alayhi salam duk wannan ba mu bukatar sa kuma in Allah ya ba mu dama duk za a gusar da shi insha Allah ta'ala kula ga wannan Mulla Umar yake tunda abinda manzon Allah ya rusa gunki ne mu ma ajandar mu ta farko shine a rusa ana zuwa aka ce ko nawa suke tsora a ba su yace ba ma bukata yaddar Allah muke nema suna shiga aka sa bomb buma bomai aka rusa wurin wuri ne yadda ka san ya kai stadium girma ba wai karamin wuri bane an kayyata shi ba abun da ake sai harkar wannan gumaka na Buddha za a dauke su a kai wani wuri yace ba za mu bayar ba rusawa za a yi duk za a rusa munasaba da wannan hatta ɗan siyasa sani fa hoto da ake ta manna postocin nan koran mala'ikun rahama ne sai yawanci wallahi posta ba da sa mutum ya ci zabi ko zabe ne Allah ne yake bayarwa ko ina ka zaga ba wani abu sai hoto duk mala'ikun rahama sai koran su ake yi amma manna kowa da lungu da hoto hoto shi zai ba ka ci